tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 3:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Colombia. A yau Alhamis 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani akan ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka zuwa Najeriya. Kana sai mu kawo muku rahoto akan binciken kungiyar Amnesty International akan cin zarafin ƴaƴa mata da ƙananan yara a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa Najeriya, inda zai yi wani mashuhurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a ƙasa ta biyu da ya je a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki, da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara yada zango jiya Laraba, wato ƙasar Kenya, inda ya gaya ma wani gungun 'yan gwagwarmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya. Ya yi gargaɗin cewa hatta ƙasar Kenya mai ingantaccen tsarin demokradiyya ta yi ta fama da ƙaruwar labaran ƙarya, matsalar cin hanci da rashawa, tashin hankali mai nasaba da siyasa, da kuma tsangumar masu kaɗa ƙuri'a. Shugabannin ƙasashen Amurka, Canada da Mexico na taro yau Alhamis, wanda shi ne karon farkon taron ƙasashen uku cikin shekaru biyar, don su tattauna kan sauyin yanayi, ƙaurar jama'a, tattalin arziki da kuma sabbin ƙalubale kamar na annobar COVID-19. Firaministan Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House yau Alhamis, kafin dukkaninsu su dunguma don gudanar da taron farko na shugabannin ƙasashen arewacin Amurka tun bayan shekara ta 2016. Taron ya biyo bayan kwashe watanni 10 da aka yi ana ta ƙoƙarin farfaɗo da ƙungiyar ta ƙasashen arewacin Amurka, wadda ke da matuƙar muhimmanci ga cigaban tattalin arzikin ƙasashenmu, da kuma haɗin gwiwa wanda zai taka muhimmiyar rawa wajen warware matsalolin yankin da ma duniya baki ɗaya. A cewar mataimakin sakataren yaɗa labarai na fadar White House Chris Mega a jiya Laraba. Jiya Laraba, shugabar ƙungiyar mata 'yan wasan tennis ta bayyana damuwarta kan wani saƙon email da ƙungiyar ta samu, wanda a ciki aka nuna cewa ƙwararriyar 'yar wasan tennis ɗin nan Peng Shuai ta ƙaryata zargin da ta yi a baya cewa an ci zarafinta ta hanyar lalata. Peng, wadda ɗaya ce daga cikin shahararrun 'yan wasan motsa jiki a China, ta faɗi a kafar yaɗa labarai a farkon wannan watan cewa tsohon mataimakin premier China Zhang Guoli ya tilasta ta sun yi lalata, sannan daga baya suka riƙa yin soyayya loto-loto. Nan da nan aka goge saƙon da ta saka, kuma tun sannan aka daina ganin ta a bainar jama'a ko ji daga gare ta, wanda hakan ya tayar da hankalin 'yan wasan tennis a faɗin duniya. Amurka ta yi shelar ƙaƙaba takunkumi kan wasu manyan jami'an sojin ƙasar Cambodia a makon jiya, wanda hakan ya janyo zazzafar caccaka daga Pompi, da kuma tayar da jijiyoyin wuya game da abubuwan da China ke ginawa a wajejen sansanin sojojin ruwa da ke Rim. A wata takardar bayani game da wannan shawarar da aka yanke, Amurka ta yi nuni da almundahana musamman game da wannan sansani na soji, wanda ya zama wani fagen rikicin siyasar yankuna tsakanin manyan ƙasashen, yayin da Amurka ke nuna damuwar cewa wurin na iya zama wani sansanin sojin China a mashigar ruwan Thailand. Ranar 10 ga watan nan na Nuwamba, ma'aikatar Baitul Malin Amurka da kuma ma'aikatar harkokin waje suka bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan Janar Chu Pirun, Darakta Janar na sashin kula da kayan aiki a ma'aikatar tsaro, da kuma Admiral Tivin, babban kwamandan sojin ruwan Cambodia, kuma dan uwan ministan tsaro Tibang. Kasashen kungiyar G7 sun yi tir da abinda suka kira kirkiro matsalar bakin haure da kasar Belarus ta yi a kan iyakokinta jiya Alhamis, yayin da kasar Poland mai makwabtaka da ita ta bayyana cewa an sake kokarin haurawa ta kan iyakarta. Muna kira ga gwamnatin Belarus da ta daina wannan takala da kuma amfani da jama'a saboda kauce ma ci gaba da samun mace-mace da kuma walhalu, a cewar ministocin harkokin wajen kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italia, Japan, Burtaniya da kuma Amurka a wata takardar bayani. Suka kuma kara da cewa ya kamata a baiwa kungiyoyin kasa da kasa damar kai kayan jin kai. Kasashen Turai na zargin shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko da tura dubban bakin haure akasari daga gabas ta tsakiya don su ketare kan iyaka ba bisa ka'ida ba, a matsayin ramuwar gayya saboda takunkumin da kungiyar tarayyar Turai ta kakaba ma Belarus sanadiyar murkushe masu zanga-zangar kare tsarin demokradiyya da ta yi. Belarus dai ta karyata cewa ita ce ta kirkiro matsalar cincirindon bakin haure a kan iyakar.
Labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko. Da yammacin yau ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakoncin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata ziyara aiki da yake yi zuwa kasashen Afirka uku. Shin kome wannan ziyarar ta kunsa da kuma batutuwa da aka tattauna? Na zanta da wakilarmu ta wayar ho Madina Dauda wanda ta halarci zaman a Aston Rock, inda na tambaye ta muhimmancin wannan ziyarar ga al'umman Najeriya.
Hande ganawar dai ta tabo harkar tsaro da rahoton da aka fitar a zangar NSAS da batun yaki da annobar corona, hadda ma dai batun tattalin arziki. An tabo batun basussuka da Najeriya take ci a kasar China da wasu kasashen, kuma ta ce ganawa ce mai muhimmanci ga kasashen duka biyu.
To, musamman idan aka duba bangaren tsaro, akwai wani shiri da ita Amurka take da shi ne domin ganin ta tallafa ma Najeriya ta yaki wannan matsala ta 'yan ta'adda da kuma 'yan kungiyar Boko Haram?
Kwarai, an yi magana a bangaren tsaron. An yi magana akan kayan yaki da Amurka ta sayarwa Najeriya, musamman ma a fannin da Amurka ta ce za ta horar da jami'an amfani da waɗannan makaman, wato saboda kar a yi amfani da su a ci zarafin 'yan ƙasa. Kuma abinda dai ya ɗauki hankali da kowa ya ta jira a ji shi ne batun kafa sansanoni da aka yi cece ku ce aka yi cewa Amurka tana son ta kafa sansani a Najeriya. To, amma wannan batun bai taso ba.
To, ina aka tsaya a game da magana da ta shafi ainihin basussuka da Najeriya kan ciyo daga kasashen ƙetare.
To, batun bashi kuma shi ne cewa Amurka ta ce bata damu da bashin da Najeriya ke ci ba, sai dai kawai tana cewa a yi taka tsantsan wajen cin basussuka saboda kada su zama wa ƙasa matsala, kuma gwamnati ta yi ƙoƙarin sa ido domin a hana wawurin kudaden ko a sace su a kai su wasu kasashe a aji maimakon ai amfani da shi saboda al'umma su more Roman demokratiya. A nan ne dai Anthony Blinken ya nuna damuwa cewa lallai idan Najeriya za ta ji bashin to kar ta ci bashin da zai rinjayi kasar, ta hana kasa yin ayyukan da ya kamata, kuma ta hana a yi sace-sacen waɗannan kuɗaɗe kamar yadda ake ji a kuliyomin.
Idan ka duba maganar corona, wani gudunmawa ita Amurkan take shirin baiwa a Najeriya?
To ka san Dr. Dama, Amurka ta riga ta ba Najeriya tallafin magunguna har miliyan 7.5. Kuma in baka manta ba, akwai batun cewa ta kafa wasu sansanonin gwaji da karɓar magungunan kusan wajen 150 a cikin ƙasa. Saboda haka Amurka tana nan tana ƙoƙarinta na tabbatar da cewa ta tallafa wa Najeriya wajen yaƙi da wannan cuta ta corona, da kuma ƙoƙarin ganin cewa ta farfado daga cikin matsalolin da wannan cutar corona ta taho da su a ƙasar baki ɗaya, domin kare ƙasar da hana shi maltala zuwa wasu ƙasashe da zai zama matsala ga nahiyar Afirka baki ɗaya.
Tamma sauraro, sai ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirinmu na safe don jin cikakken rahoto a game da wannan ziyarar. Wakiliyarmu Madina Dauda kenan daga fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a game da ziyarar sakataren harkokin wajen Amurka. To daga nan kuma sai mu duba rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, Amnesty International, ta bayyana da cewar gazawar gwamnatin Najeriya wajen kawo ƙarshen matsalar fyaɗe da sauran laifuffuka na cin zarafin mata da ƙananan yara na ƙara ta'azzara sakamakon rashin hukunci mai tsanani ga waɗanda ke aikata waɗannan miyagun ayyukan. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
Cikin wani sabon rahoton bincike da kungiyar Amnesty International ta fitar, an gano cewar a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 an samu matsalar cin zarafi na fyaɗe a Najeriya sama da 11,220, lamarin da ya nuni da yanda matsalar ya yi kamari a ƙasar. Awal Musa Rafsanjani shi ke zama shugaban kungiyar a Najeriya.
A cikin wannan bincike da muka yi, mun gano yanda ake ci gaba da yi wa yara da mata fyaɗe a Najeriya, kuma inda ƙananan hukumomi a jihohi da kuma a birnin tarayya din ma ba sa ɗaukar cikakken matakai da za su kawo ƙarshen yadda ake yara mata faɗe. Ba a ɗaukar wani cikakken mataki don a gurfanar da waɗanda suke aikata irin wannan lalata ga yara kuma mata. Sa'annan mun fuskanci cewa da dama jama'a al'umma ba sa iya cewa su faɗi abin da aka yi musu.
Duk da cewa a baya Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci ga matsalar cin zarafin mata da ƙananan yara, sai ga shi matsalar tafiyaɗe na neman kai wankin hula dare a ƙasar, duba da yanda ake ci gaba da fuskantar matsalar da aka danganta da rashin ɗaukar hukuncin da ya kamata. Dr. Halima Sanda da ke kare haƙƙin mata ta yi ƙari da cewa
matan da iyayensu har yara maza fa ake cin zarafinsu, ba wanda aka bari, amma saboda kullum muna cikin ɓoye-ɓoye ba masu a idan aka fito aka wayar musu da kai cewa wannan abin yanzu suna ganin shi ai kaman za a kyamace su, iyayen sai su ga idan aka san an taɓa yi wa ƴarsu fyaɗe ba za ta samu miji ba, za a kyamace su. Ko kuma wani lokacin ma sai a ce wai laifinta ne, ita ta je ta yi, to wata yarinya ma ba ta san cewa wai ai mata fyaɗe ba laifi ne.
A bangare guda, kungiyar ta Amnesty International ta bayyana cewa a lokacin kulle na annobar COVID-19 an samu matsalar fyaɗe da dama. Kazalika daga cikin waɗanda suka yi ƙorafi yayin gabatar rahoton sun bayyana cewa yanayin yadda jami'an 'yan sanda ke hantaransu tare da yin fatali da ƙararrakinsu ya sa a wasu lokutan sun gwammace da su yi shiru da bakinsu. Mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Ada Ochiara, wanda ta halarci kaddamar da rahoton a madadin babban sifitan 'yan sanda, ta shaida cewar hukumar 'yan sanda tana ɗaukar matsalar fyaɗe da muhimmanci.
I want to state that the Nigerian police as an institution checks rape cases and gender-based violence very seriously.
Awal Musa Rafsanjani ya bayyana shawarwarin da suka bayar ga gwamnati a cikin wannan rahoton.
Dole ne a tabbatar da kan cewa irin waɗannan ƙorafe idan an same su a ɗau matakai a kai dai kenan. Sa'annan na biyu, official kwatantun 'yan sanda a kawo wato waɗanda za su ringa kula ko kuma karɓan ƙorafi kuma su bincike akan irin da ake faɗe a Najeriya. Sa'annan ita da kanta kotunan Najeriya dole ne su tabbatar da kan cewa waɗanda aka kawo su don zargin yin fyaɗe an hukunta su, idan ba a hukunta su ba to za a cigaba da irin wannan al'amari.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Karamar hukuma ita ce mataki na uku a tsarin gwamnati irin ta tarayyar Najeriya. Kowace gwamnati a karamar hukuma tana kula ne da bukatun al'umar ta don inganta rayuwarsu. Wasu daga cikin ayyukan kananan hukumomi kamar yadda dokar kasa ta tsara sun hada da ginawa da kula da kasuwanni da tashoshin mota, gina makarantun primary da kula da su, tsara gidaje, samar da cibiyoyin kiwon lafiya, kwashe shara da tsaftar gari, samar da ruwa mai tsafta, tattara kudin haraji, jangali da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya don jin ko sun gamsu da yadda kananan hukumomi ke gudanar da aikinsu na baiwa al'umma ababen more rayuwa.
Sunana Abubakar Ibrahim. Karamar hukuma kuma suna iya kokarin su, sai dai abin da suke so su yi ba sa iya yi. Mu ba mu san dalili ba tunda ba mu cikin gwamnati. Ko ta bangaren kudi ne ba sa samu isassu, ko kuma a dama ne ba a ba su saboda kar su samu su dinga competing da gwamnatin sama da su, ba mu san me dalili ba. A duk inda suka ci gaba a fadin duniya, kasashe ba sa amfani da state ma gaba daya, suna amfani da local government ne saboda local government ta fi kusa da al'umma. Sannan muka duba bangaren ma'aikata wayanda suke aiki a kananan hukumomi sun ninninka wayanda suke aiki a state ko kuma a federal government. To sai dai damuwan ba a iya samu a biya su albashinsu a kan lokaci. Wani lokacin sai ka sana gun bashin wata biyu, uku, hudu. To kasuwanni sai ka ga ba kowa a mutane. Za su zo suna son kaya amma ba sa iya siya. Makarantu haka za ka ga ticocin, wasu ba masu da kudin motar zuwa makaranta. So muna ba da shawara a karfafa kananan hukumomi, sannan kuma su ma muna ba su shawara su ji tsoron Allah in aka ba su abu don al'umma su tabbatar ya zo ga al'umman.
Sunana Esther Paul. Local government, they are not getting anything and mutanen da suna kasan su ma they are not even benefiting from the government. So ba a samun komai daga local government.
So idan kika yi magana kamar ruwan sha da su asibitoci, kina ganin kamar local government na clinics na local government suna kokari kuwa?
Gaskiya ba sa kokari. Kaga wani clinic ma za ka gan kamar kitchen ne, kamar abandoned project ne ya lallace. Kamar sister ta ce da ta join primary health care, sai tana tambaya sai an ce mata gashi ta ce wannan shine primary health care, amma kuna da counselor, kuna zaben counselor nan, kuna da chairman. The only thing shine kai mun ga immunization shine kai zamu ce local government they are now abun amma they are not doing anything. The local government su yi aiki da su community leaders na su da su youth leaders na community so that just yes turn here abun da mutanen community suna so, so that ko ba su yi duka ba, in sun kwatanta in wani ya sake zuwa an sake zaben wani sai ci gaba daga inda sun fara.
Sunana Alhaji Ado Musa Dogon Arziki. Tun shekara na tun da Buhari ma ya hau aka ce za a ba su local government autonomy ko kananan hukumomin, aka ce zai signing su dinga cin gashin kansu ba sai daga under state government ba, ba sai gwamnati, sai gwamna ya samu sanu su yi abu ba. To kullum muna jin wannan abin a baki za a yi, aka ce an yi, to har yanzu ba mu gani a ƙasa ba. Yanzu kuma nan a nan Jos North idan kika shigo hanyoyi babu, yanzu ke hanyar Rukuba Road. Yanzu abu emergency ya faru ma na rantse miki da Allah, sai dai kai sai Allah kawai, hanya babu mai kyau. Ki shigo nan farin gada babu hanya, nan Bauchi Road enter da shigo inda trailer suke shigowa gaba daya, hanyar ma ya fara mutuwa yanzu tun lokacin jan. Har yanzu daga nan Abbatuwa da shigo gangaro bridge har yau kashe an gagara completion din shi, har yau ba a gama shi ba. Yanzu daga kin ga yanzu in dai talaka ne ciwo ya same shi, karkari a ce anan, in anan Jos ne a yi judda shi, in a Kano ne a ce za kai shi Mallam Aminu Kano. To wani lokaci ma sai ka je ka samu doctocin ma wai an ci suna strike. A local government din gaskiya suna kokarin su, amma a ƙara sa musu hannu. Kenta yanda aka ce za a ba local government autonomy din na, ayi hakuri ayi taimaka gwamnati ta basu su dinga cin gashin kansu, sai ga project ya karu. Kuma indai gwamnati za ta taimaka gaskiya local government ya kamata a dinga ba kuɗi fiye da federal, saboda local government duk anan population yake, duk wanda ya fito ko ina ka tafi sai ka fito daga local government ka tafi wani federal.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matsayin gwamnatocin kananan hukumomi. Masana sun bayyana cewa rashawa, rashin cin gashin kai, rashin isassun kudade, rashin kwararrun ma'aikata da rashin haɗin kan mabambantan kabilu da ke zaune a ƙaramar hukuma guda na daga cikin ɗimbin matsalolin da ke janyo rashin ci gaba a ƙananan hukumomin Najeriya. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta Kudu, Umaru Tanko Almakura, ya danganta wasu matsalolin da ake samu a ƙananan hukumomi da rashin bin ka'ida daga wasu shugabannin ƙananan hukumomin.
Amma fi yawan jihohi ana samun matsala ba don komi ba, saboda tafi da mulkin ƙananan hukumomi bai tallaka ka faɗan gwamnan duka-duka ba. Kuma wannan yana ƙarƙashin shiyamominsu ne wanda suke da yanci, suke da dama don an zaɓe su. Kowane chairman in ya zo, kowane sole administrator ya zo, tunda gwamnati ne wanda na gargajiya da ake, ana damun chairman su dauki ma'aikata su wannan lokacin da chairman zai rufe ido ya dauki ma'aikata da suka shallake kuɗin da suke da su. Shi ya kawo mafi yawan local government a wannan ƙasa ba sa iya biyan kuɗin albashin su, ba wai don kuɗin ya gaza bane da yawa. Za ka samu wani local government mota guda ɗaya akwai direbobi takwas, a wani wuri za ka samu makaranta inda akwai malamai aji kaman guda goma, za ka tarar da malamai sun kai 30. To abubuwa haka asibitoci inda aka samu ma'aikata na local government su zamanto kaman 50, sai ka tarar sun kai 200. To ta yaya za su iya biyan wannan kuɗi? Saboda haka dole sai sun sake tsari, sun sake cancance yanayin mutane wanda ba su da aikin yi, sannan su sami daman su rinka biyan mutane kuɗinsu a cikakke.
Tsohon gwamnan jihar Nasarawa kenan sanata Umaru Tanko Almakura. Shugaban ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa, Aminu Mu'azu Mai Fata, ya ce duk da rashin isassun kuɗaɗe da ƙananan hukumomi ke fama da shi, suna iya ƙoƙarinsu, sai dai suna buƙatan gwamnatin tarayya ta ƙara wa ƙananan hukumomin kuɗaɗe.
Ƙananan hukumomin nan a mayar musu da martabansu, a san cewa ƙananan hukumomi su ma wani ɓangare ne na gwamnati, wato tunda gwamnati hawa uku ne, akwai na tarayya, akwai na jiha, akwai kuma na ƙaramin ƙananan hukumomi. To mun ce a tabbatar da wannan an dawo musu da martabansu kamar yadda tsarin mulki ya faɗa. Idan aka yi wannan, sannan kuma komai ɗinsu suna samun, ana sake musu mara, to muna so ya zama na an yi shi gaba ɗaya. In aka yi wannan, maganan tsaro da ake magana ma, idan kuɗaɗe suna zuwa ƙananan hukumomi kai tsaye, ciyaman ya fi kowa kusa da jama'a, zai zauna ya shirya, ya san ga kuɗi, wata zai cire kaza ne a ajiye saboda sha'anin tsaro, kaza a ajiye saboda gudanar da ayyuka na kiwon lafiya da ilimi da sauransu. To saboda shi talaka in ya tashi bai san gwamna ba, bai san shugaban ƙasa ba, amma shugaban ƙaramin hukuma ya sani. To idan aka gyara wannan mataki na mulki, ina tabbatar miki cewa yawancin irin abubuwa da ake samu a ƙasa na taɓarɓarewan tsaro da tarbiyya da ire-irensu da ilimi da sauransu duk za a kawanta su.
To akwai masu ganin kaman wato ita gwamnatin tarayya wanda a ce ma'aikatanta ba su da yawa kaman ƙananan hukumomi, tunda yawancin gudanar da ayyukan a ƙananan hukumomi ne, amma ita take da madafun iko, ita take da ƙarfin tattalin arziki. Idan ka duba kaso da ake bayarwa na kuɗaɗe, ita ke karɓan mai yawa. Kana da ra'ayin cewa wato a ba ƙananan hukumomi ƙarfin iko ta yadda su za su samu kuɗaɗe mai yawa wanda za su aiwatar da ayyuka?
Gaskiya mun ba da wannan shawaran a rubuce, mun ce a ɗaga yawan kaso da ake ba ƙananan hukumomi, wato daga kashi 100 muna neman a bamu kusan kashi 26, maimakon da bai kai ko kusa da wannan biyu ba. To muna gani idan aka yi haka ɗin zai ƙara wa ƙananan hukumomi ƙarfi don tafiyar da dukkan ayyukansu. To wannan abu ne wanda dukkan mu shugabanni na Najeriya mun yi roƙo a kai, kuma mun ba da shi a rubuce.
Ƙananan hukumomi da ke zama matattaran al'umma da ke da bambancin ƙabila, addini, jinsi da al'ada na buƙatar haɗin kai don ba da shawarwarin da za su kawo ci gaba mai inganci ga kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawan Najeriya.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tabbatar da jerin sunayen 'yan wasa guda 10 da aka zaba a matsayin gwarzayen 'yan wasan duniya na bana, waɗanda kwamitin ƙwararrun wasannin motsa jiki na ƙasa da ƙasa suka zaba. Suka haɗa hadda wakilai daga sassan nahiyoyi 6 na wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya. Waɗanda aka zaba ɓangaren maza na duniya na shekara su ne Joshua Cheptegei daga Uganda, sai Ryan Crozier ɗan ƙasar Amurka, sai kuma Mondo Duplantis daga ƙasar Sweden, Jacob Ingvesten daga ƙasar Norway, sai kuma Eliud Kipchoge daga ƙasar Kenya, Pedro Ricardo daga Portugal da karan tsalle sau uku wanda ake kira da Turanci triple jump, sai Daniel Stahl daga ƙasar Sweden shi ne zakaran jifa na faifai wanda ake kira da sunan discus a Turanci a gasar Olympic. Miliatis Tentoglu daga kasar Greece, sai Damian Wona daga kasar Canada, sai Kirsten Woham daga kasar Norway, sai a dakwance mu bayan wannan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Najeriya Super Eagles ta kai ga shiga zagayen ƙarshe a neman cancantar shiga gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya wanda za a yi a ƙasar Qatar a shekara mai zuwa. Super Eagles ɗin dai ta samu nasarar kaiwa ga zagayen ƙarshen ne biyo bayan kunnen doki da suka yi da ƙasar Cape Verde a ranar 30 da suka gabata. Ministan wasanni da matasa Chief Sunday Dare ya naɗa Abba Yola a matsayin shugaban ma'aikata a ma'aikatarsa. Abba Yola wanda har yau shi ne Chiro Manyola kuma tsohon dan wasan motsa jiki ne. A wata sabuwa kuma akwai yiwuwar za a salami kocin kungiyar ƙwallon Super Eagles Gennaro Torres a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Hakan kuwa ya biyo bayan wani kamfanin da ke alaka da tim ɗin Super Eagles ɗin da ya amince zai biya kuɗaɗen sallamar kocin ne. Majiya daga hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF na bayanin cewa an sanar da kocin game da wannan shawarar, wanda tuni ma hukumar ƙwallon ƙafa ta fara cigiyar wani kocin da zai jagoranci Super Eagles ɗin don buga wasan ƙarshe da zai kai ga cancantar shiga wasan ƙwallon ƙafa na duniya wanda za a yi ƙasar Qatar a shekara bani, da ma neman cin kofin ƙalubale na Afirka da za a yi a Kamaru a shekara mai kamawa. Ɓawon ɗan wasan tsakiya kuma mai koyar da wasa a club ɗin Mighty Jet na garin Jos, Tony Okorundu, an zaɓe shi a matsayin mai ba da shawara a fannin wasan buga ƙwallo a club ɗin Mighty Jet ɗin biyo bayan gudanar da interview wanda daga bisani hukumar gudanarwar club ɗin Mighty Jet ɗin ta zaɓe shi. Abdulham Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Najeriya, inda zai yi wani mashahurin jawabi kan manufofin gwamnatin Biden game da Afirka a ƙasa ta biyu da ya je a ziyarar ƙasashe uku da yake yi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai tattauna da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema da shugaba Muhammadu Buhari da kuma mataimakin shugaba Yomi Osibanjo bayan isarsa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin batutuwan tattaunawar akwai na kare lafiyar jama'a a duniya, faɗaɗa hanyar samun makamashi da bunƙasar tattalin arziki, da kuma dai ƙarfafa tsarin demokradiyya. Demokradiyya ce babban maudu'in Blinken a inda ya fara ya da zango jiya Laraba, wato ƙasar Kenya, inda ya gaya ma wani gungun 'yan gwagwarmayar kare 'yancin ɗan adam cewa duniya na fama da abin da ya kira koma baya a tsarin demokradiyya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.